الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau daya ga watan yau daya ne ga wata ko wata 30 wata 30 ne to 30 ga watan Rabiul Awwal hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 26 ga watan goma shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibowis da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna littafi ne na babban malami Imam al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 69 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne a gaba ta 95 inda malami ke cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al'ummarsa za ta kasu gida 73 kuma dukkanin su wuta za su je banda guda daya wannan guda dayan wahiyal jama'a ita ce jama'a sai aka tambaye shi manhum ya rasulullah wace jaguwa ce ce wannan guda wace ce guda dayan nan wanda ake kira jama'a qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ita ce jama'ar da take kan abinda nake kansa da ni da sahabbaina a yau a gargashin wannan karatu mun yi dogon bayanin yanda Allah madaukakin sarki ya kushe rabuwar kai Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya kushe rabuwar kan al'ummar musulmi balma ya zamto yana cikin jarabawa da musiba da za a jarabci al'umma su zamto sun samu rarrabuwa abinda musulunci yake kira zuwa gare shi shine dunkulewa tsintsiya madaurin ki daya a karkashin jagorancin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai a karkashin haka kuma muka tattauna game da sabani da malamai suke samu na fiqihu to shi ba shi ake magana anan ba abinda ake magana anan shine sabani irin na aqida irin aqida da take cin karo da ta wannan kuma kowa yana ganin aqidarsa daidai to wannan kam ko shakka babu wato sabani ne wanda bai da goyen baya da goyen bayan alqur'ani bai da goyen bayan sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balma baya daga cikin abinda ake kira rahama al'umma su dinga rarrabuwa amma abinda ya shafi fahimta ta fiqihu to wannan ana iya samun wani malami ya fahimci wata mas'ala sabanin yanda wani malamin ya fahimce ta to amma ta tare da haka ita fahimtar koda an samu sabani a cikin ta to guda daya ita ce za ta iya zama daidai kuma ita za ta zama gaskiya domin gaskiyar kwaya daya ce to duk lokacin da aka samu irin wannan sabanin fahimta na fiqihu to kowa akan kalli dalilin sa da hujjar da ya kawo to a karkashin dalilin da hujjar ake rinjayar da maganar wani malamin akan wani malami ko ake rinjayar da ra'ayin wata mazhaba akan wata mazhaba ba kawai akan ra'ayi ba ko son zuciya dan haka shi kansa koda a mas'alolin fiqihun ba san sabanin ake ba sai dai in ya samu ba makawa za a same shi in ya samu sai ayi kokari a rinja yadda ɗaya daga cikin wato wannan maganganu ko sabani din wanda yafi zama daidai sai a rinja yadda shi sauran fahimtocin ko sabanin sai ya zamto kuskure Allah madaukakin sarki ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk mutane ba za su gushe ba suna yin sabani a junansu sai wanda ubangijinka yayi masa rahama a karkashin wannan aya sai muka fahimci wayanda Allah ta'ala ya ji kansu wayanda Allah ya musu rahama wayanda Allah ta'ala ya musu gedar dogo to su ne wadanda ba sa samun sabani domin ko shakka babu sabani azaba ne ba rahama ba hadithin da ake kawowa na sabanin al'umman manzon Allah rahama ne wato hadisi ne wanda ba shi da inganci ta fuskar salsalarsa kamar yadda malamai suka yi bayani na hadisi akan wannan hadithin na cewa annabi ya ce sabanin al'umma sarahama ne lalle kam sabani baya zamtowa rahama sai dai ya zamanto kishiyar rahama azaba kenan to sannan banda wannan kuma mun tattauna akan abin da ya shafi ita wannan jama'ar guda daya wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ita kadai ce akan gaskiya ita ce kadai za ta shiga aljanna ita za ta tsira ta kubuta a gaban Allah ranar tashin alkiyama sauran 72 kuma duk yan wuta ne Allah ya kiyashe mu wannan guda dayan ba lalle sai an samu jama'a da yawa akan ta ba in an samu jama'a da yawa haka ake so amma fa ko mutun daya ne ya rayu a wani zamani ko a wani karni ko a wata kasa ko a wani gari ko wani yanki ya rayu shi kadai akan abin da manzon Allah ya rayu da shi da sahabbansa to shine ahlus sunnati wal jamaa bale yayi mana bayanin wannan dan mu gane karka ji ana jamaa ka dauka taron mutane yuyuyu ake magana a'a annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a da yake nufi ita ce wadda ta tattaru akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu akan sa da shi da sahabbansa sai duk wanda ya biyo bayan su shi ma yake kan irin wannan tafarkin daga nan har zuwa a nada kasa to shi ake kira ahlus sunnati wal jamaa in shi kadai ne to shine mai wannan sunan in su biyu ne su ne masu wannan sunan in su goma ne su ne masu wannan sunan idan gari guda ne to duk su ne ake kira ahlus sunnati wal jamaa ba wasu mutane bane wayanda suke da wata kala suke da wani yare suke da wani launin fata ko suke da wani irin wata sifa ta daban a'a duk kowa zai zama ahlus sunnati wal jamaa matukar ya yadda ya tafiyar da rayuwarsa ya yadda ya kudurce a zuciyarsa irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi akan sa da shi da sahabbansa to wannan duk wanda yake kan wannan tafiya lalle yayi nasara Allah madaukakin sarki ya samu a cikin su to zamu tashi qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace hakaza kana ad-din haka addinin musulunci ya kasance tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba su san wata bid'a ba zuwan annabi sai ya zama haske annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo abubuwa wanda suke na gyaran halaye da gyaran dabi'u wanda sahabbansa suka zamanto nagartattun mutane suka zamto babu sama da su a nagarta domin su ne karan farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tarbiyantarwa haka addinin yake tsaftatacce lafiyayye babu gurbata a cikin sa tun daga kan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya bar duniya addini yana nan sahabbai suna tafiya akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akai har zuwa khalifancin sayyidina abubakar haka al'amarin ya ci gaba da gudana mutane suna kan tafi wato matafiya ta ahlus sunnati wal jamaa abinda annabi yake kai da sahabbansa haka suka ci gaba da tafiya har zuwa khalifancin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu al jama'atu kulluha wannan zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar radiyallahu anil jami' mutane gaba ɗayan su ana kiran su al jama'a lokacin babu wata kungiya ta bata a lokacin babu wata fahimta sabanin fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya babu wata aqida da mutane suka kudurce addini ya riga ya kafo annabi ya bar duniya sayyidina abubakar ya dora daga inda annabi ya tsaya sayyidina umar shi ma yazo ya dora daga inda sayyidina abubakar ya tsaya dan haka har zuwa lokacin sayyidina umar addini yana nan mutane suna kan aljamaa
wa hakaza haka al'amarin ya ci gaba da gudana fi zaman Uthman har zuwa zamanin Sayyidina Uthman. Falamma qutila Uthman radiyallahu anhu, lokacin da aka kashe Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, jaa al-ikhtilafu, to in kana jin kana so ka samu root asalin sabani a wannan addinin daga kashe Sayyidina Uthman. Kafin kashe Sayyidina Uthman, kan al'ummar musulmi a hade yake, babu dan kungiya kaza da dan kungiya kaza, babu mai akida kaza da akida kaza, babu dan dariqa kaza da dan dariqa kaza, babu dan mazhaba kaza da dan mazhaba kaza. Kan al'ummar musulmi akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam suke tafiya, har sai da lokacin da Sayyidina Uthman ya zama khalifa, lokacin da aka kashe shi jaa al-ikhtilafu, to anan sabani ya fara kunno kai. Wal bid'u, kashe Sayyidina Uthman shine bid'o'i suka fara kwankwaso kofa, bid'o'i suka fara bayyana. Wasaran nasu ahzaban, daga lokacin mutane suka fara darewa suka zama kungiya kungiya, wayannan suna goyen bayan wani, wayannan su kuma ba sa tare da wannan, suna goyen bayan wani. Kashe Sayyidina Uthman shi ya bude wannan kofar. Da aka bid'o'i ba su fara kunno kai ba, sai da aka kashe Sayyidina Uthman. Wasaran nasu ahzaban, wasaru firakan, mutane suka zamto ahzaban, kungiya kungiya. Wasaru firakan, suka zamto wato sun rarrabu kungiyoyi mabambanta. Fa minan nasi man thabata ala alhaq inda awwalit taghayyur, a cikin mutane akwai wanda Allah ta'ala ya taimake su sun tabbata akan gaskiya tun a farkon canzawar addini. Wa qala bihi wa amila bihi wa da'a an-nasa ilayhi, akwai cikin mutane waɗanda suka dinga fadin abinda wato ya tabbata addini tun a karan farko, akwai waɗanda suka dinga aiki da addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akan sa, Abubakar yayi, Umar yayi, har zuwa kashe Sayyidina Uthman. Akwai kuma waɗanda suka ci gaba da kiran mutane zuwa ga adawo kan addini da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, adawo kan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, koyarwar Abubakar da Umar da Uthman. Akwai wanda bayan an rabu din, wasu sun zama ƴan kaza, wasu sun zama ƴan kaza, wasu guguwa ta fusge su sun buwa ne, to akwai wanda har zuwa wannan lokacin suna tsaye akan tafarki na daidai. Asharhu, Ash-Sheikh Al-Fawzan Al-Fawzan yake cewa qawluhu hadha hakaza kana ad-dinu ila khilafati Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu al-jama'atu kullaha wa hakaza fi zaman Uthman fi hayati as-sahabati wat-tabi'in, a rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar tabi'ai, kanal mukhalifuna, waɗanda suka saba da fahimtar Annabi da sahabbai, mukhtafina, a boye suke, ba sa iya bayyana da kansu, waɗanda suke da wata muguwar aqida a zuciya, waɗanda suke da wata fahimta marar kyau a lokacin sahabbai da kuma lokacin tabi'ai, mutum baya iya fito da wannan fahimtar, a boye take. Mundassina bainan nas, sai dai sun shige tsakankanin mutane, kalqadariya, kamar ƴan babu kaddara, su ake kira kaddariya, akwai su tun a wancan lokacin, amma sun buya, ba sa iya fito da kansu, ba sa iya bayyanar da wannan aqidar tasu. Suwa sai yace kalqadariya, kaman kaddariya, wa'anda su ƴan ba kaddara kawai, komai kawai in baka samu ba laifin ka ne, ba wani zancen ka ce kaddara ce, Allah ne bai kaddara kaza ba, su ba su yarda da kaddara ba. Wa gairihim, da wasunsu, wa zalika, abinda ya hana irin waɗannan fahimce-fahimcen da gurɓatattun aqidu da kungiyoyi su samu bayyana, liquwwatil islam, saboda karfin addinin musulunci a wannan lokaci, wa quwwatil muslimina, da kuma karfin al'ummar musulmi waɗanda suke kan daidai. Ila an dassal yahudu rajulan, haka aka ci gaba da tafiya har zuwa lokacin da yahudawa dassa rajulan, suka lulluɓo wani mutum, yahudiyan ba yahudi, lokacin da suka shigo da wani mutum cikin yahudawa, min al-Yaman, wanda ya taho daga kasar Yaman, yuqalu lahu ibn as-Sauda, ana kiransa dan bakar mace, sunansa Abdullahi ibn Saba'in al-Yahudi, dan ka san yahudawa sun dade suna kulla wannan addinin makida, sun dade wannan addini na musulunci ya zo musu nan a wuya, sun dade suna cusowa musulmi da al'umman musulmi ainihin fitina, suna cinno musu wuta. Lokacin da musulmi suke da ƙarfi, to har aka zo gabar da su Yahuda suka samu dama, sai suka turo wani. Shi yasa har yanzu akwai wannan al-mustashriqun orientalist, wanda kawai za a tura su su zo cikin musulmi, wasu a turo su makarantun allo, wasu ma su hadda alqur'ani, wasu a tura su makarantun addini su yi karatu littafai, su karanci hadisai da sauransu, kawai ba dan komai ba, sai dan su zo su jirkita al'amura, su dauki abu su maida shi ba yanda yake ba, su shigar su fitar dan su hargitsawa al'umman musulmi asalin addinin su, duk da Allah madaukakin sarki yaki, domin Allah ta'ala gatan da yawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya dauki alƙawarin ba wa littafin su kariya. Haka suka yi suka lalata addinin Injila, haka suka yi suka lalata At-Taura. To da haka suka turo wannan mutum Abdullah ibn Saba al-Yahudi faja'a ila al-Madinati. Wannan mutumin Abdullah ibn Saba sai ya zo garin Madina, wa azhara al-Islam, sai ya bayyanar da musulunci, ma'ana ya karɓi musulunci a zahiri cewa shi ma ya musulunta. Fi khilafati Uthman radiyallahu anhu, a lokacin khalifancin Sayyidina Uthman. Kaga lokacin Annabi, shi sai ga ma lokacin Annabi da Abubakar da Umar al'amura suna tafiya daidai har lokacin Sayyidina Uthman din. Lokacin Sayyidina Uthman wannan mutum Abdullah ibn Saba ya bayyanar da musuluncin sa. Waja'ala yasubbu Uthman fil majalis. To tunda ya zo dama da wata aqida, akwai wata manufa da ta sa ya zo, ba musulunta ya zo yi ba, manufar ce ya zo ya fesa wannan gubar cikin al'umman musulmi. Sai ya fara da ƴan ƙananan maganganu da ƴan suka haka ga Sayyidina Uthman, ya fara ƴan gunaguni game da Sayyidina Uthman, ya fara zagin Sayyidina Uthman a majalisu. In ya je wannan majalisar, ce wallahi wannan halifa din fa gaskiya baya adalci, yayi kaza, ya sa ƴan uwansa a shugabanci, yayi kaza yayi kaza, sai yake dan jefa irin wannan shubuhohin cikin mutane. An ce ya faro tun daga kasar yankin Hijaz, bai samu karbuwa ba a Hijaz, sai ya taho Basra. A Basra ma aka ce nan ma bai samu shiga ba, sai ya gangaro Kufa. Kufa nan ma bai samu yanda yake so ba, sai ya gangaro kasar Sham. A Sham ma bai samu baje kolin sa ba, sai da ya zo kasar Misra. To anan ne ya samu gindin zama a kasar Misra. Da ka ja'ala yasubbu Uthman, sai ya dinga zagin Sayyidina Uthman, ya dinga yin batanci ga Sayyidina Uthman radiyallahu anhu fil majalis, a guraren majalisi, gurin zama. Li'anna hudda al-islam khud'atan, saboda kar ku manta yayi da'awar ya musulunta, amma musulunci ne yaudara. Thumma akhadha yanfutu sumumahu, sannan fa sai ya riki, sai ya kama fesa wannan guba tasa, ya dinga fesa wannan dafin fil majalisi, a majalisai. In yazo wannan majalisin sai ana cikin hira, sai ya ce ai kaza kaza, sai ya jeho musu wata mas'ala, ya dan kawo musu wasu hujjoji na ƙarya, ya dan hargitsa musu al'amura, sai ga wani mutum biyu uku sun yadda, sun ce eh kuma haka ne fa, kaza kaza. Ya je wancan majalisan ma ya dan jeho musu magana ɗaya biyu akan Sayyidina Uthman, shi ma ya dan samu mutum biyu uku hudu biyar a wannan majalisar, haka ya dinga yi. Wa yahduruhu sufaha, a kwana a tashi sai wawaye suka dinga zuwa wajensa. Wal awghad, da masu raunin hankali, su ne awgad. Wal juhal, da jahilai. Kuma duk wanda ya zo da wata da'awa da ta saba wa addini, za ka ga waɗannan nau'o'in mutanen su suke zuwa su kewaye shi. Duk lokacin da mutum ya zo da wata hayaniya, to insha Allah ka kalli waɗanda suke biye da shi suna sai yayi ko suna yi masa ihu in yana yin bayanansa. Za ka ga akwai as-sufaha, akwai al-awgad, akwai al-juhal. Wannan su ne mafi yawan mabiyan duk wanda ya zo da wata ɗariƙa ta ɓata ko wata aƙida ta ɓata. Ya haduruhu sufaha, dan suna son su ji an yi caji. Yawwa, suna son su ji ana zagin shugabanni. Yawwa, su ji ana la'antar mutane, su ji ana cire mutane, ana fitar da su daga addini. Yanzu nan ina gaya ma, ko mu karatun nan da irin wannan muke, ina gaya ma za ka sha mamaki yadda masallacin nan zai cika. Da ƙila ya ka dinga ganin mutane hawaje. Saboda yawanci sufaha, awgad, juhal, su ba su ɗauki karatu ba sai irin wannan hayaniyar. Da wawayen mutane, da masu raunin hankali, masu raunin tunani, da jahilan mutane su abinda suka dauka karatu ko wa'azi shine ai caji a dau zabi a dinga abin nan mutum ya fita daga hayyacinsa ya fita lafuzzansa su sauka daga kan layi yawa to wannan su a wajen wayennan rukunin mutanen wannan shine malami kuma shine na Allah kuma shine bashi da tsoro su a wajen su mutum ya zo da irin wannan shine rashin tsoro da fata an gane to tun zamanin sayyidina Usman Kaji nan da nan wannan waya Abdullahi ibn Saba a lokacin sayyidina Usman fa ya musulunta amma yaushe Abdullahi ibn Saba har yayi karatu har ya fahimci addini har ma ya fara wa'azi ya tara mutane to in banda sufaha'un nas wawayen mutane augat wanda suke da raunin fahimta aljuhal wa zai zo ya saurare shi a matsayin malami duk sahabbai lokacin suna nan yawancin su suna nan a raye waye wani Abdullahi ibn Saba amma tunda yazo da wani wata sabuwar fahimta yazo da cin zarafi da cin mutuncin shugaba yazo da wani abu wanda yake nuna cewa akan daidai yake to wannan yasa nan da nan sai wawayen mutane suka kewaye shi wa ba'dun nasi aw kathirun minan nasi yahawuna sabba wasu daga cikin mutane ko kace mafi yawan mutane da ma suna san zagi suna san aibatawa suna san mutum in mun bari ya hau illa sifika ya rike sai an zo ana kokarin kwace lasifika saboda za a ga yayi zafi yayi caji da yawa yawa to irin wannan za a ga irin wadannan suke so galibin mutane irin wannan suke so kuma wannan su shi suka dauka matsayin wa'azi ko shine addini walqila walqal sannan mutane suna san tsegun suna san cece kuce shine qil walqal galibin mutane suna san cece kuce fajtama'u alaihi kankace mai mutane sun yi cincirundo wajen Abdullahi ibn Saba an zo an kewaye Abdullahi ibn Saba walamma fudina lahu yayin da aka farga da wannan Abdullahi ibn Saba walamma fudina lahu yayin da aka ankare da wannan Abdullahi ibn Saba wa durida min al-madinati so sai aka fatattake shi aka kore shi daga garin Madina to lokacin da ya bar Madina shine ya dinga bin wayennan kasashe da na ambata dazo irin su Basra can ma dai bai sami yanda yake so ba akwai ina jin ko Kufa ko Sham akwai inda su ma gwamnan yayi masa korar kare ya fatattake shi duk ya je wayennan wuraren to bai sami inda ya samu wato baje kolin su ba sai da ya je kasar Misra zahaba ila Misra to daga nan ne sai ya tafi kasar Misra wa wajada qaryatan fi Misra sai ya samu wani gari wata alqarya a cikin Misra mashhuratan dama ta shahara bi shiqaq da rabuwa kai dama sun shahara bi shiqaq da rarrabuwa fanga masa fiha kawai sai ya nitsa cikin su sai ya nitsa a cikin su kawai wa nashara sumumahu fiha ya dinga yada da fesa wannan gubatta su a cikin su dama ya same su ba su da tsari ba sa tafiya akan wani jagoranci guda ba sa tafiya akan wata matafiya da aqida guda to da ya same su haka shi ma sai ya samu gurin zama yana zuwa sai ya fara fesa wannan dafi wa sabba Uthman ya dinga zagin sayyidina Uthman ana makabbara Allahu akbar ana masa kabbara yana zagin sayyidina Uthman thumma fin nihaya daga karshe takawwana minhum isaba sai ya kafa wata jama'a daga cikin su ma'aha silahun har suka kai matakin daukan makami wa quwwatun da karfi suka fara yin training suna exercise da makamai haja'u ila Uthman radiyallahu anhu ya'tariduna alai sai suka zo wajen sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya'tariduna alai suna wato ya'tariduna alaihi suna bujire masa ko suna bujiro masa da matsaloli kaza 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 wa yukhatti'unahu suna kuskurantar da sayyidina Uthman ba akan daidai yake ba kaza da yake kuskure ne da yasa kaza suna irin wannan mun yi dogon bayani a karatunmu na hikmatu min at-tarikh wanda muke yi ranar juma'a wato a karkashin duk abin da ya faru daga Abdullahi ibn Saba da yanda ma aka zo har aka kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu duk wayennan wanda yayi ainin wato wannan kitsa wannan shine wannan Abdullahi ibn Saba kaga in kace abinda Yahudawa suka turo shi yayi nasara zaka iya cewa haka shi yazo ya raba jama'ar sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ya jeho rigimar tsakanin sayyidina Ali da Muawiya da sauransu shine wanda injiniyarin din wayennan abubuwan duk shine Abdullahi ibn Saba yana da mutane a guri kaza, yana da mutane a guri kaza, yana da mutane a guri kaza, to shi yayin engineering din wannan tawayen na farko da aka yi wajen kashe sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Faja'u ila Uthman, suka zo wajen sayyidina Uthman, ya'tariduna alayhi, suna masa rashin kunya, suna masa tsageranci, wa yukhaddi'unahu, suna kuskurantar da shi. Fa Uthman radiyallahu anhu ajabahum, sayyidina Uthman suka ce, ai kaza kai kaza kai kaza, a gwamnatin ka ana kaza ana kaza, kuma kaza ma ka, in suka zo da wannan hayaniyar, shi kuma sayyidina Uthman sai yake musu, yake ba su ansa, kaza da kuka ce ba haka bane, ba ku fahimta ba, ya dauka mutane ne waɗanda suna da wata fahimta mai kyau, kuskuren fahimta suka samu, bai san dama suna da manufa ba, bai san abin da aka kimsa a cikin zuciyarsu ba, da haka in suka zo da wata shubha, suka zo da wani abu, sai ya dinga kokarin yi musu bayani, wa da hada shubahahum, ya dinga bata shubuhohinsu, in suka zo da wata shubha sai ya kawo amsar da za ta rugurguza wannan shubhar tasu. Thumma raja'u, sai suka koma. Thumma talawamu fi dariq, sannan sai suka dinga zargin junansu bayan sun koma akan hanya. Wa qalu ma amilna shay'an, suka ce to ai yanzu ba mu yi komai ba, kawai mun zo mun ce masa, mun zo kaman yan zanga zanga ne, da zanga zanga suka fara zuwa, ai kaza 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 ana zanga zanga, a matsayin sayyidina Uthman na khalifa, me kuke zanga zanga akai, ba mu yadda da kaza ba, kuma ana yi mana kaza, duk abin da suka faɗa, sai sayyidina Uthman ya dinga ba su amsa, in sun kawo kaza ya warware musu shubha, in sun kawo kaza ya warware duk shubhohin da suka kitso, sai da ya rugurguza wannan shubhohin nasu. To wannan yasa da ya ba su da yanda za su yi, tunda duk abin da suka zo da shi ya ba da jawabi, sai suka koma. To sun je kan hanya kuma sai suke ta zargin junansu. To yanzu muka koma muka watse, kowa ya tafi garinsu, ai ba a yi komai ba, tunda mu dama ga manufarsu fitina suka zo su tayar, to kawai dan ya ba da amsa shikenan. Shine thumma talawamu fi dariqi, sai suka dinga zargin junansu akan hanya. Wa qalu, suka fada wa junansu, ma amilna shay'an, to ai muka koma kasashenmu a haka, ai ba mu yi komai ba. Thumma raja'u ala Uthman radiyallahu anhu, sannan sai suka sake dawowa wajen sayyidina Uthman radiyallahu anhu, wa hasaruhu fi baitihi, suka yi masa kawanya a cikin gidansa, suka zagaye shi, domin an ce dama a wannan lokacin mafi yawan sahabbai sun tafi aikin hajji, mafi yawan sahabbai a wannan shekara sun tafi aikin hajji, yan kadan ne daga ciki, kuma a lokacin sayyidina Uthman radiyallahu anhu sahabbai kamar irin su sayyidina Ali sun dinga turo masa da dauki, kamar irin su Al-Hasan da Hussein duk ya turo su, ina fata an gane, ya turo dan su ba shi kariya, shi kuma sai yake ganin a wayannan mutanen rashin fahimta ce, in yi musu bayani za su gane, ba sai an yi hayaniya ba, ba abin sai ya kai da zubar da jini ba, ashe bai san su kuma jinin suke so a zubar ba. Da aka wa hasaruhu fi baiti, suka zo suka yi masa kawanya a cikin gidansa. Was sahabatu aradu an yudafi'u anil khalifa, sahabban da suka rage ba su tafi aikin hajji ba, suna garin Madina, sun yi nufin su ba wa sayyidina Ali, sayyidina Uthman khalifa, su ba shi kariya. Walakinna Uthman radiyallahu an, sai dai sayyidina Uthman radiyallahu anhu naha an zalika, shi ya hana yin hakan, khashyatal fitna, wai saboda tsoron barkewar fitna, domin sun taho suna da yawa daga wurare daban-daban, sahabban da suke nan kagan aka zo aka ce za a abun nan, to akwai yuwar fitina ta barke, da aka shi sayyidina Uthman sai yake ganin ba abun ba sai ya kai haka ba. Wa khashyata safki dima, sayyidina Uthman ya ji tsoron zubar da jini, kada hakan ya bayu zuwa ga kashe-kashen bayin Allah da basu ji ba basu gani ba, domin ita fitina haka take, shi yasa kodayaushe ake kyamarta, ba a san fitina, ake san a zauna lafiya, saboda fitina in ta zo to kar ka dauka waɗanda suka tsokano ta kadai take shafa, ita fitina in ta zo tana shafar kowa da kowa ne, shi yasa zaman lafiya babu sama da shi. Shi yasa sayyidina Uthman sai yake ganin wannan kada kuma abin ya bayo zuwa ga haifar da wata fitina babba wadda za ta kai ga zubar da jina ne na bayin Allah da basu ji ba basu gani ba. Nahahum an zalika ala amalin anna almas'alata fiha muhawaratun wa muraja'atun, sayyidina Uthman duk wanda aka turo su ba shi kariya, sahabban duk da suka fito suke ganin su ma sai dai su mutu wajen ba shi kariya, duk sai ya hana su, yace a da aje makamai, amma bai kai haka ba, ala amali, amma fa bisaburin shi sayyidina Uthman annal mas'alata fiha muhawaratun, wannan mas'ala fa tattaunawa kai za ya cikin ta, wa muraja'atun da ce ne nace a basu su fadi me za su fada a basu amsa. Shi sayyidina Uthman ya dauka mas'alar kankanuwa ce, ashe an dade ana kitsa ta, an dade ana shirya ta, da haka shi da aka zo za a bashi kariya sai ce a kawai ai abun ba sai ya kai haka ba, yana ganin mas'alan nan duk bata wuce a dan tattauna ba, abinda ba su gane ba a ganar da su, abinda ba su fahimta ba a fahimtar da su, shubuhohin da suka zo da su a warware musu su. Yuridu an yuqni'ahum, shi sayyidina Uthman sai yake nufin ya gamsar da su da hujjoji, shine an yuqni'ahum yake nufin ya gamsar da su. Lakinnahum lamma ra'aw annahum lam yudriku shay'an bil hujja qafazu alayhi bil layl. Lakinnahum sai dai wayannan mutane yan tawaye a karkashin jagorancin Abdullah ibn Saba al-Yahudi, lamma ra'aw yayin da suka ga annahum lam yudriku shay'an bil hujja, su fa ba su riski komai ba na hujja, ma'ana duk kawai ba su da wani dalili ko hujja. Abin da suka zo da shi inda gaskiya suke nema, sayyidina Uthman ya warware musu. To yayin da suka ga su ba su da wani dalili ko hujja, kafazu alaihi billail, sai suka zaburo wa sayyidina Uthman da daddare. Can ya rarrashi sahabbai ya ce ba matsala, kowa yaje ya kwance su a gida. Yana ganin abin da suka zo da shi ya warware musu. Su kam hujja ta kure musu babu. Afazu alaihi billail, sai suka zaburo wajen wato gidansa da daddare. Wannasu niyamul lokacin sahabbai da sauran mutanen gari ana bacci. Wa qataluhu, suka kashe sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Lamma ra'aw, yayin da suka ga anna shubahatihim, dir rikicin da suka zo da shi na rikirkitawa mutane tunani da shubuhohin su, dahidatun, wato sun arusa su, sun rushe babu hujja. Wala qabula laha, suka ga kuma ba karbabbu bane wayannan dalilan nasu. Intahazul fursata, sai suka yi amfani da dama fi gaflatin, lokacin da mutane aka rafkana kowa yana ganin ai ba matsala an je ana ta bacci, shine ma'ana intahazul fursa, sai suka zabura suka yi amfani da dama fi gaflatin, suka shammaci mutane. Wa aghlabun nasi, kuma dama mafi yawan sahabbai a wannan shekara fil hajji, sun tafi aikin hajji. Dan kawai wani ya ce to duk ina taron sahabban da suke garin Madina, kar ka manta sahabban nan ba dukkanin su ne a Madina ba, wasu suna guri kaza, wasu suna guri kaza, wasu suna guri kaza, amma su waɗanda suke cikin garin Madinan galibin su sun tafi aikin hajji. Ragowar da suka rage kuma, sayyidina Uthman yana ganin fitinar ba za ta kai haka ba, ya kwantar musu da hankali ya ce abun ba sai an zubar da jini ba. Sannan abu na uku, sai da suka ga an kwanta bacci, kawai suka zo suka afko wa sayyidina Uthman radiyallahu anhu, suka ainihin wato kashe shi. Wannasu fil madina kanu na'imin, mutanen da suka rage a Madina suna bacci bayin Allah. Wa aminina, suna cikin aminci, suna ganin ba abun da zai faru. Ala annal mas'alata, suna ganin wannan mas'ala fiha muhawaratun wa muraja'atun, kamar yadda sayyidina Uthman ya faɗa, mas'alan nan kawai mas'ala ce ta tattaunawa, da kuma kowa ya faɗi ra'ayinsa a bashi amsa, shine muraja'a, ce ne nace kowa ya faɗa abin da yake ransa a bashi jawabi. Qafazu alaihi bil layl, sai suka zabura wajen sayyidina Uthman cikin dare. Qabbahumullahu, Allah wadaransu, Allah ya la'anci waɗannan mutane. Fi baitihi, suka je suka far masa a gidansa. Wa qataluhu, suka kashe sayyidina Uthman shahidan, yayi mutuwar shahada radiyallahu anhu. Wa huwa yatlu alquran, sayyidina Uthman yana karatun alqurani. Wa ma'ahu mushafun, a tattare da shi da akwai alqurani mai kiran la ilaha illallah muhammadur rasulullah, da sunan musulunci, ya kashe khalifa na uku, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, sirikin annabi da ya auri ƴaƴan annabi guda biyu, zunnurai ne ake ce masa, mala'iku suna jin kunyar sayyidina Uthman radiyallahu anhu, masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku a cikin khalifofi. Haka wayannan tarkacan marasa amfanin suka diran masa cikin dare, yana karatun alqur'ani bawan Allah, suka zubar da jininsa ba tare da dalili ba hatta sala damuhu jininsa har ya dinga tsattuwa ya zuba alal mushaf akan alqur'ani radiyallahu anhu fa hina idin to tun daga wannan lokacin hadathatul fitna fitna ta barki tun daga lokacin har yanzu duniya bata zauna lafiya kashe sayyidina Uthman sai dai ka ji talafa a can can kuma in kana sauraro yanzu da yake akwai harkar media da wai zaka ji yanda abun in ka ji can ana shuru to zaka ji can ana yi in ka ji can ya lafa zaka ji can ya dauka asalin fitina kashe sayyidina Uthman wanda da an san kashe shi zai zama fitina kila da an ba kashe shi domin daga kashe shi fitina ta faru fahina idin hadathatil fitna kashe sayyidina Uthman shine faruwar fitina a wannan addinin na musulunci wadda ahadhal khabith wannan kazamin mutum Abdullahi bin Saba to daga lokacin da shi kuma sai yayin da awar annal khilafata li Ali mu ba za mu yadda ba khalifanci dole a ba sayyidina Ali kuma inda ka bu dogon tarihi wayannan mutanen shi kansa sayyidina Ali su suka kashe shi wayannan mutanen su suka yi attempting kashe ɗansa Al-Hasan wayannan mutanen su suka kashe Husaini da suke ta kuka duk shekara suna saran jikinsu suna yawo da baka su suka kashe sayyidina Husaini ka karanta tarihi mun yi wannan karatun duk a cikin hikmatun min tarihi ga ƴan uwa wannan da suke halartar hikima duk sun san mun yi wannan karatun kaga kenan ashe ba manufar su aliyin ba ba manufar su addinin ba sun zo sun kashe sayyidina Uthman suka ce sai sayyidina Ali shi ma sayyidina Ali sun goyi bayan sa sun zama tare da shi suwaye suka kashe shi suwaye suka kashe ƴaƴan ɗansa Al-Husayn wadda hadha al-khabith wannan kazamin mutun yayi da awar annal khilafata li Ali lalle khalifanci Ali za a ba wa annaha laysa li Abi Bakr wala li Umar wala li Uthman tun farko dama bata dace da sayyidina Abubakar ba bata dace da sayyidina Umar ba bata dace da sayyidina Uthman ba asalin ta dama khalifancin nan sayyidina Ali ne ya kamata ya zama khalifa tun a karan farko wa inna ma hiya li Aliyin khalifanci na Ali ne wa anna Aliyan huwa wasiyyu Rasulillah ai sayyidina Ali shine wanda manzon Allah ya yi wa wasiya cewa in ya bar duniya shine khalifa ba mu san inda annabi ya faɗi wannan magana ba ina fata an gane wa anna ha'ula'i kuma ya dinga yada cewa wayannan guda ukun da Abubakar da Umar da Uthman din zalamul khilafata sun zalunci wannan kujera ta khalifanci da aka su a wajen su sayyidina Abubakar da yayi khalifanci ne kusan shekara biyu da wani abu khalifanci yayi na kwace na zalunci sayyidina Umar shi ma da yayi wajen shekara 10 shi ma na zalunci ne shugabancin sa sayyidina Uthman da ya wajen shekara 12 yana khalifanci shi ma ba bisa cancanta ya zama khalifa ba kwace suka yi zalunci suka yi khalifa sayyidina Ali ne wa akhazuha suka kwace shugabanci da khalifanci igtisaban kwace min Ali daga Ali wal ajibu anna Ali radiyallahu anhu madda hadha abinda zai baka mamaki sayyidina Ali kaf babu inda ya taba da'awar haka babu inda sayyidina Ali ya taba da'awar cewa khalifanci shi yafi Abubakar da Umar da Uthman cancanta bal ma lokacin da sayyidina Abubakar ya zama khalifa da shi aka yi mubaya'a kuma da shi aka yi gwamnatin sayyidina Abubakar sayyidina Umar da ya zama khalifa da shi aka yi khalifancin aka yi gwamnatin sayyidina Umar sayyidina Uthman da ya zama khalifa da sayyidina Ali aka yi gwamnatin sayyidina Uthman radiyallahu anhu inda tun farko ya san zalunta su aka yi shi yafi kowa cancanta fiye da Abubakar da Umar da Uthman ba zai shiga cikin gwamnatin ba zai dinga yakar su zai dinga da adawa da su kuma zai dinga claimin yana da awar cewa shi yafi cancanta zama khalifa babu inda sayyidina Ali aka ruwaito yayi haka radiyallahu anil jami' madda hadha da dai sayyidina Ali bai taba da awar haka ba wala talaba bil khilafa ko sau dai bai taba neman khalifanci ba wala qala ana ahqqu biha kuma ko sau dai bai taba cewa ni na fi cancanta in zama khalifa ba bal kana mubayian bal ma ya kasance mai yin mubaya'a wa sami'an mai ji wa muti'an mai biyayya li ikhwanihi al-khulafa' ar-rashidin ga sauran ƴan uwansa khalifofin nan shiryayyu radiyallahu anhum jami'an Allah ya dada su gabaki ɗayan su ya zama mai sauraro mai ji da biyayya ga dukkan khalifofin inda zalika hasalatul fitnatu to fa daga wannan lokacin ne fa hasalatil fitnatu fitina ta akku bainal muslimina tsakanin muslimi wa hasalal qitalu bainal muslimina kuma tun daga lokacin yaki ya barke tsakanin muslimi bi sababi hadhal khabith duk ta dalilin wannan kazamun mutum Abdullah ibn Saba alladhin dassa fi sufufil muslimina wanda ya sadado ya shige cikin sahun muslimi walakin Allah khayyaba dhannahu sai dai abun ban sha'awa Allah ta'ala ya tabar da zatansa Allah ta'ala ya lalatar da kokarinsa sahihun annahu hasala 'alal muslimina mihnatun eh haka ne ya inganta lalle an samu jarabawa ta faru tsakanin musulmi kutila minhum man kutila wanda wannan jarabawa ta jawo an kashe waɗanda aka kashe daga cikin sahabbai lakinnahu ma amila shay'an bil islam sai dai abun farin cikin wannan kazamun mutum bai yi wa addinin musulunci komai ba addinin dai da yake so ya lalata Allah cikin hikimarsa har zuwa yanzu da muke karatu addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ga waɗanda suke neman sa abinda suka so su yi na lalata wannan addinin Allah ya tabar da kwazansu lalle abinda suka yi shiri nauyin kutungwila an samu fitina ta faru tsakanin musulmi wannan wata jarabawa ce wanda Allah ya yi nufin wasu su yi shahada wasu Allah ya girmama ladansu ya girmama matsayinsu wasu sun mutu a cikin wannan fitina amma babban abinda suka yi buri shine lalata wannan addinin to kuma Allah bai yarda ba haka mu gode wa Allah madaukakin sarki da addinin nan har yanzu gangariyar wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama karkashin koyowar alqur'ani da sunna har yanzu yana nan bisa fahimtar magabata wanda yake kansa ya ƙara riƙewa wanda kuma ba kansa yake ba tun kafin dare yayi kokari ya dawo kansa Allah ka tabbatar da mu a kansa yake cewa al-islam walillahi alhamd baqiya azizan wal-islam yace musulunci walillahi alhamd mun gode wa Allah baqiya azizan ya zamanto da kwarjinin sa da karfin sa wa qa'iman wa lam yanal minhu shay har yanzu addinin musulunci yana nan a tsaye babu abinda aka taba nasa wama adraka huwa wal yahud shay'an min hadha ad-din wama adraka huwa wal yahud shay'an min hadha ad-din walhamdulillah mallan yake cewa Abdullah ibn Saba da yahudawa har na yau ba su riski komai ba ga wannan addinin mun gode wa Allah sun so su taba alqur'ani Allah ya yi alƙawari har yanzu har da ci alqur'ani yake qur'ani ba zai taba ba ka'idar Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun alaran mumi suna nan yara matasa maza da mata suna nan suna ta sashi a cikin zuciyarsu suna haddace shi yaro karami da kai tuntuban wasali yana can sahun baya zaka je yana gyara qur'ani baya tabuwa baya karba gyara baya karba ƙari ko ragi la yatihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid na'am hasala 'ala as-sahabati ba'dul musiba wal fitna lalle kam abinda ya tabbata shine lalle wasu daga cikin musibo wal fitna da fitintuno sun samu wasu daga cikin sahabbai wal qatl da makisa lakin hadha fi sabilillah sai dai abinda zamu yi wa sahabbai farin ciki wannan abu duk da ya same su ya same su ne a cikin tafarkin Allah Allah ya karbi shahada su radiyallahu anhum wa ardahum Allah ya yadda su ya kuma yadda da su walam yahsul hadha al khabisu ala ta'ilin in ka kalli wannan kazamun mutum Abdullah ibn Saba duk da wannan irin makirci da ya kullawa addini in ka tattara tarihin sa har ya koma zuwa ga wanda ya halice shi bai tsina na wani abu mai fa'ida ba cikin abin da ya kudurta shine ma'ana walam yahsul hadhal khabisu ala ta'ilin wannan kazamun mutum babu wani abu na azo a gani ko wanda ya taka kara ya karya da ya iya yi wa addinin musulunci walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hadha mulakhasu qadiyatil fitna wannan adunkule shine tattaunawa game da mas'alar fitinar da ta faru a cikin wannan addini asalin ta bi maqtali usman radiyallahu anhu mun ji fitinar da ta faru ga wannan addini asalin ta kashe sayyidina usman ne radiyallahu anhu wa hadha mimma yadullu wannan kissa na daga cikin abin da take nunawa ala annahu la yajuzul khuruju ala waliyil amr wannan ya nuna maka implication din yiwa shugaba tawaye da haka wannan kissar abin da take nuna mana baya halatta yiwa shugaba tawaye baya halatta domin yiwa shugaba tawaye yana haifar da wata fitina da gara ma a bashi yanzu da Allah abin da ya faru ga kashe sayyidina Uthman da barinsa ko ma yana yin kuskuren mu dauka a kokosa kuran da barinsa da tawayen wanne yafi zama fitina wanne yafi zama illa yanzu da aka kashe shi an zauna lafiya to har yanzu ka duba har yanzu duk kasashen da ake tawaya tun buke shugabannin wace kasa ce ta zauna lafiya har yanzu a ce na kai bai iya ba a yake shi ko a kashe shi a zuwa kawo wani wace kasa ce cikin kasashen da ake irin wannan a yau da suke zauna lafiya to ashe kaga tawaye baya haifar da wata fa'ida baya haifar da wata fa'ida ba wai ana nuna cewa shugaba lalle akan daidai yake ba amma ko baya daidai to sai ya zamana rashin daidai din nan da kuma ture shi da ya masa tawaye sai a duba wanne yafi zama illa sai aka gano cewa a kyale shi a lallaba ba dai mai dawama akan mulki ko a tumbuke shi ko kar a tumbuke shi babu mai dawama akan mulki domin da ana dawama kila da shi na kai kujerar bata zo kansa ba an gane ko laudaman li ghairik lama wasalat ilaik da kujerar ta dawama ga waninka da bata iso kanka ba akwai wanda sun yi kama kariya sun yi kaza sun yi kaza kuma Allah ya ba su tsawon rai suna ina yanzu sun tafi kama kariya a mulki an taba irin Fir'aun ina Fir'auna babu shi sai dai ka karanta tarihinsa shi yasa koda mutum yana kan zalunci a zuwa masa a kyale shi har zuwa lokacin da Allah zai kawo karshen sa ina fata an gane wa anna al-khuruj alayhi yusabbibu sharra domin yiwa shugaba tawaye yana haifar da wani sharri fil ummati a cikin al'umma wa sabka dima'in yana sabbaba zubar da jini wala yazalu an-nasu fi fitanin kuma mutane ba za su gushe ba suna cikin fitina min zalika al-ahad tin wato wala yazalu an-nasu mutane ba za su gushe ba fi fitanin suna cikin fitina min zalika al-ahad tin daga wancan zamanin na tawaye na farko da aka kashe sayyidina Uthman wa antum ta'lamuna du'at al-fitna alladhina yad'una ila al-fitnati kuma ai a yau kun san masu kiran mutane zuwa ga fitina suna da'awa suna kiran mutane zuwa ga fitina wal khuruj da kuma masu yekuwa da kira zuwa ga yin tawaye ala wulatil umuri akan shugabanni wa bi hujjati inkaril munkar da hujjar wai inkarin munkari shugaba yana yin munkari dole ne a fito a yake shi a tumbuke shi a sa wani fa zaharatil mu'tazila a karkashin haka mu'tazilawa suka barke aka samu kungiyar mu'tazila wal khawarij da khawarijawa kulluhu dukkan waɗannan kungiyoyin min hadhal babi ta wannan babin suka bullo wala tazalu ila al'an kuma irin wannan aqidar ta khawarijanci da mu'tazilanci bata gushe ba har yanzu akwai ta a cikin al'umma da haka mutane su ankara mutane su san akan wa za su saurari karatu ko wa'azin sa da wa ƴaƴan su suke mu'amala ko da ko mutun ne mai karantawa ko mai wa'azi kar a zo a canza wa mutun tunani a jefa masa wata matsala da zai zo kuma ya zama bala'i ga kansa ga sauran al'umma ina fata an gane mintunan mu akwai saura minti biyu qawluhu falamma qutila Uthman radiyallahu an wadan sa da yace lokacin da aka kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu jaa al-ikhtilaf wal bid'a to daga lokacin aka samu rarrabuwar kai da kuma bid'o'i kenan kafin kashe sayyidina Uthman ba san bid'a ba sunna kawai aka sani yajibu al-hadaru wannan yana nuna wajibi ne hattara min du'a'i ad-dalal daga masu kira izuwa bata wala yutasahalu kada fa ayi sake fi amrihim game da al'amarin su zaga wani lokaci mutun yazo da wata fahimta yazo da wani rudu yazo da kuma sai a zuba masa ido wani lokaci har sai yayi karfi yanda an zo ya kasama kuma sai an sake abin sai ya fi wahala kuma sai ya zama jidali to shi yasa galibi za ka ga ko hukumomi an fuso da sun ga wata fitina su maza tun tana farkon taso wata su buge ta su dakine ta amma barin ta har sai ta yi karfi ta samu magoya baya to wannan shike sa duk lokacin da aka zo murkushe ta to za ka ga kuma ana samun kalubale da yawa wa annahu la yajuzul kalamu fi wulatil umur domin ka sani a aqidar ahlus sunnati wal jamaa baya halatta yawan wato yin magana game da shugabanni kawai abinda aka ce shugabanni ka saurare su kai musu biyayya cikin abinda bai saba wa Allah ba idan sun yi kuskure a samu wanda yake yana da hanya zuwa gare su ya isar musu da kuskure in sun gyara fa ni'ima in ba su gyara ba an isar musu da sakon suna yin kuskure ko abu kaza ba daidai bane ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم دان هكا نيمان زم الله صلى الله عليه وسلم يي وصية بالسمع والطاعة يتي أبين دعك يسو تلكا وكوما بياس زمتو ما سسورارا شوغباني ما سيو شوغباني بيايا وعدم الخروج على ولاة الأمور دكوما رشن ين تاواي شوغباني وإن جارو كودا وشوغباني ننسن يزالينشي هكا النبي فداش كان حديثي سبي دك هايدا مسلنشي مسلنشي بابا كداهو من الديني باني babu gidajen addini bane da ga fitina wannan tafi sauki a ce aje ayi wanda tafi girma lalle azzalimin shugaba fitina ne amma kuma kawar da shi ta hanyar tawaye fitina ce da tafi kyale shi zama fitina to addinin musulunci yaushe zai fada wa babbar fitina bayan ga karama irtikabu akhafu dararain jaiz ya halatta ga illoli guda biyu dole sai an yi daya sai a duba wanda tafi sauki sai a dauka ina fata an gane ba za a ce a dauki babbar ba koda ku ana ganin babbar ita ce tafi zama maslaha to tunda za yi daukanta zai haifar da matsala fiye da waccan karamar wa in zalamu koda sun yi zalunci wa in fasaqu wai ko shugaba ya zama fasiki fasikancin sa daban ya je shi ya shafa ranar tashin alkiyama Allah zai masa hukunci akan fasikancin sa ba ruwan sa da kai malam yasilu ila haddil kufri as-sarih matakar shugabanni ba su kai matakin kafirci kararaba to ba a da damar ai musu tawaye haka za ausana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana wasiya an ce lokaci yayi to zamu tsaya a wannan gabar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin.